stabki dinabin kashe mu adena arewa ta huta mana wani hali stabki dinabin kashe mu adena arewa ta huta mana wani hali
stabki dinabin stabki dinabin stabki dinabin arewa mu huta muna wani hali ga talauci ga yunwa dukiyar mu ana wawa matan mu ana wawa kannan mu ana wawa shanun mu ana wawa gona mun gaza nomawa ba noma a arewa ba za ni ba stop kidding napping stop kidding napping arewa mu huta muna wani hali
stop kidding napping kashe mu adena arewa ta huta muna wani hali